da 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 da. Come on inside, taking that ride to nowhere, we'll take that ride. I'm feeling okay this morning.